Jumara, kusea guys.
Inajungu kuna jina.
Where?
Concept, Seaman on the beat.
The city is Beehive. 077 is the code. The city is Beehive. 077 is the code.
Mumfara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mumsoma abin kamanda wasa, wasa, wasa. Amayanza mune mukitala shigasa. Wey, 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 yo. Beehive the mune akitala shigasa. Gasa, gasa. Mumfara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mumsoma abin kamanda wasa, wasa. Wait, 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 yo. Beehive the moon, yeah, Kitala, she gasa. Gasa, gasa.
We don't start, no be today. But right now, now we de shout, hippie pure.
Hey.
Abaya cham, when you kuskure. Tend to be, when you dungure. Dem name, I'm fure. I'm my hands, I'm moon, yeah, the kai. Ha, in heart, the ray. Zakujimu, Abrush Khalifa, Dubai. She is a B-O-C-H-A-D-R-O the K. Malam Nagari na so go the K. Concept C man ya do the K. Lendo the yo-yo tun to the K. Ah, Tato who the K. Zainab Aisha sin to the K. Gayu Engarima sin to the K. Gayu Engarima sin to the K.
Mumfara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mumsoma abin kamanda wasa, wasa. Amayanza mune mukitala shigasa. Wey, 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 yo. Beehive the mune akitala shigasa. Gasa, gasa. Mumfara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mumsoma abin kamanda wasa, wasa, wasa.
Amayanza mune mukitala shigasa. Wey, 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 yo. Beehive the mune akitala shigasa.
Gasa.
Munde gano bakin zaren ga baitina ita ce mai sinadarin na asali asararin a gararin gari ta Bauchi
winti winti mu koma ta wintin dada
yalwa nasarawa jahun kofar Gombe kofar fada kap cikin garin Bauchi kap cikin garin Bauchi
Mumfara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mumsoma abin kamanda wasa, wasa, wasa.
Amayanza mune mukitala shigasa. Wey, 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 yo. Beehive the mune akitala shigasa.
Gasa, gasa. Mumfara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mumsoma abin kamanda wasa, wasa.
Wey, 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 yo.
Beehive the mune akitala shigasa. Gasa, gasa.
Bautin Yakubu, jihar mu ba ta buya a map. An san mu ne da jarumta kasuya tuya da rap. Kuma ko mun sani da wuya muka nuna a class. Sai dai idan an dau shatara an tuna wa mic. Maraba da zuwa kofar arewa ta gabar garin sa Abubakar ta fawa balle wannan kasar. Gari mai kofofi goma sha daya daga ba'ayin mu zuwa so masa fada fadi in tashi in tozo da kafada Beehive colony this vice born of me this vice sort of me real life on a week so beware of the locally grown who turns out to be globally known now this kid ain't losing it every day he focuses more take whatever he starts dope as it's for money power respect working all day regretting every hour he rests
Mumfara abin kamanda wasa 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 Mumsoma abin kamanda wasa wasa
Amayanza mune mukitala shigasa Wey 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 yo Beehive the mune akitala shigasa
Gasa, gasa
Mumfara abin kamanda wasa
wasa wasa
Mumsoma abin kamanda wasa
wasa
Amayanza mune mukitala shigasa Wey 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 yo
Beehive the mune akitala shigasa
BBF.